A jiya ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatar da kungiyar gwamnoni da ke makwabta da yankin tafkin Chadi da Sakara da Niger da Kabul da Chad da ma Najeriya. An da gabatar da wannan kungiyar gwamnonin ne da ke kira Chad Basin Governors Forum kuma da ya kasance irinsa da farko inda gwamnonin waɗannan kasashe za su dinga tattaunawa game da sake faffudo da wannan yanki na tafkin Chadin. Wanda kuma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Yatima ya wakilci shugaba Muhammadu Buhari wajen kaddamar da wannan kungiya a wannan taro na kwanaki biyu da ke gudana.
The source of livelihood to over 45 million people living in the basin. This lake, which is one of the oldest lakes in Africa, is shared by the Republics of Cameroon, the Central African Republic, Chad, Niger, and Nigeria.
Yace zakan akwai mutane da ke neman abincin su fiye da miliyan 45 a wannan yanki, kuma wannan tafki shine mafi jimawa a yankin Afrika wanda ke da iyaka da kasar Kamaru, da kasar Afrika ta tsakiya, da Chadi, da Niger, da kuma Nigeria. Kuma mutanen da suke wannan yanki sun dogara ne da harkokin noma, sana'ar kamun kifi, da kuma kiwo wajen bunƙasa tattalin arziki. Yace za mu iya namu kokari mu ga yadda za mu taimaka wajen sake farfado da wannan yanki na jama'a su cigaba da gudanar da rayuwarsu cikin walwala da kwanciyar hankali, a cewar shugaba Muhammadu Buhari wadda gwamnan jihar Borno wadda kashe team ya wakilta. Dr. Ibu Chambers je wakili ne na Majalisar Dinkin Duniya da kuma ke kula da kasashen Afrika.
Boko Haram is by no means defeated, but it is certainly weakened, and the fight needs to be pursued in this.
Yace zaka iya cewa an ci karfin Boko Haram ko kuma an karye logon su, kuma ya kamata ci gaba da wannan fafatawa. Muna da kwarin gwiwa kan abin da muka ji daga wajen komandan wannan yanki, kuma zamu tabbatar mishi da goyon bayan kungiyar Majalisar Dinkin Duniya na ci gaba da wannan yaki halattacciya a wannan yanki na tafkin Chadi. Shi ma dai gwamnan jihar Difa daga Jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammadu Bakabe na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron.
To wannan taro shine lalle mu gama ƙarfin mu duka bisa da mu da Chad da Cameroon da Nigeria bisa harakar nan, harakar Boko Haram nan, mutanenmu da a cikin wannan jihohi su samu lahiya, su komo, su samu incin kansu ta aiki, su samu zaman, su jiji daɗin zaman duniya kamar da kowa shi.
To ko za a iya cewa an samu dawwammamen zaman lafiya baki ɗaya, da za a iya komawa wannan yanki ba tare da samun wani matsala ba? Tambayar kenan da nema Major General Loki Irabo, komandan gamayyar jami'an tsaro da ake kira Multinational Joint Task Force da kuma ake yankin tafkin Chadin.
Safety is relative. You can never have absolute security. It's not possible anywhere. It is like, you know, a filtering process, which is gradual.
Yace ai babu yadda mutum zai iya cewa an samu zaman lafiya gaba ɗaya babu wata matsala, ai hakan ba zai iya faruwa ba ko ina, amma abu ne wanda za a iya cewa ana samun shi sannu a hankali. Kuma yanzu hakan ina mai tabbatar muku cewa ana samun wannan zaman lafiya yanzu a wannan yanki, sai dai ba za mu iya cewa 100% ba. Ko a wasu kasashe ma da bakwa jin irin rahotannin abubuwan da ke faruwa, suna ɗaukan matakai ne tun kafin abin ya faru, amma ana samun matsalan tsaro. Ambassador Ahmed Shehu dai shine shugaban kungiyoyin masu zaman kansu na wannan yankin tafkin Chadin da kuma ya gabatar da kasida a wajen wannan taron.
Na yi magana ne akan amfani da yawon mutanen da ake amfani aiki domin su. In ka duba ka gani za a zauna ana aiki tura su zo suna taimaka, amma za ka ga mutum yana zaune a gari an zo ana rama mar abin da shi ba abin da yake bukata ba. Kaman kai ne kana jin shiruwa a baka tuwo, ko kuma kana jin yunwa a baka ruwa. So abin da muke tunani muke faɗa nan shine in za a taimaka mutane a basu abin da suke bukata. Duk abin da za ma a ajiye mutumin a tambaye shi me yake so a mar sannan a mar, ba za a mar abin da ya ga dama, abin da aka ga dama ba.
Wannan taro dai ya samu halartar gwamnoni guda biyu daga Nijar, ɗaya daga kasar Kamaru, sannan gwamnonin Borno da Adamawa, da kuma wakilcin gwamna daga jihar Yobe, wanda ake sa ran za a ci gaba da wannan zama a yau Laraba. Haruna Dauda Bihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.